Daga nan Birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalo da kuma Niyar murya Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Alhamis ta farko a watan Agusta shekara ta 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban Amurka a jam'iyyar Democrat. Amurka ta kakaba takunkumi ma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif, sannan sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya isa kasar Thailand wajen babban taron kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a takaice.
Kanin labaran kenan. Gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya sun sake jaddada aniyar inganta matakan tsaro da nufin magance fitintinu da kan addabi sassan da kuma kasa baki daya. Muna da rahoto bayan labarai. Sai kuma hannanka mai sanda da wani basarake ya yi wa wakilan al'ummarsa da ya ce suna fama da matsaloli da bukatu da dama.
Bukatu masu muhimmanci masu shi ne abubuwa guda uku. Na ɗaya maganar noma da kiwo. Na biyu shi ne ilimi.
To idan kuka kasance tare da mu za ku ji bukatar al'ummar Namaram ta uku da kuma matakan da suke ɗauka na ƙashin kansu na shawo kan waɗansu. Sai kuma shirin domin iyali inda za mu koma kan batun kurman nan ɗan shekaru 6 da ake zargin yi masa fyaɗe da gallaza masa kuba makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje Abuja. Kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. An yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat akan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baki da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi, a yayin da masu kalubalantar shi Biden din ke kokarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na ɗan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin karawa da shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020. Ina takarar zama shugaban kasa ne don in ceto ran wannan kasar. Irin shelar da Biden ya yi kenan da daren wato rana ta biyu a muhawarar masu neman tsayawa takara a jam'iyyar Democrat akan wani mambari a birnin nan mai cike da masana'antu na Detroit a jihar Michigan. Da Biden ya ce a ganinsa tsarin kiwon lafiyar da 'yar takara Senator Kamala Harris mai wakiltar California ta yi tayinsa a wannan satin na cike da rudu, sai Harris wacce ke tsaye ganga da Biden din ta mai da martani da cewa watakila dai ya rudi ne saboda bai karanta ba. Biden ya yi watsi da wasu tsare-tsaren kiwon lafiya na gwamnati da Harris da sauran fitattun masu kalubalantarsa a jam'iyyar Democrat ke tayinsa. A maimakon haka so yake a inganta tsarin kiwon lafiya na Obamacare wanda aka bullo da shi yayin da shi Biden din ke mataimakin shugaban kasa ga shugaban kasa Barack Obama. A wani al'amarin da ba a saba gani ba, Amurka ta kakaba takunkumi kan babban jami'in diplomasiyyar wata kasar waje. Wannan san ba abin da aka saba gani bane a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka yayin tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka kan ministan harkokin Iran Muhammad Javad Zarif. Wannan mataimakin wato wannan matakin da aka dauka ta wajen amfani da ikon shugaban kasa ya biyo bayan zargin Zarif da wasu take-take ko ikirarin yin take-taken a madadin babban shugaban addinin kasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, wanda kwanan nan aka saka sunansa cikin jerin sunayen mutanen da hukumar Baitul Malin Amurka ta ware musamman don taka musu birki. Yau dai shugaba Donald Trump ya yanke shawarar cewa ya isa hakanan, abinda wani babban jami'in Amurka ya gaya ma manema labarai kenan. ya kara da cewa za mu ci gaba da dadawa kan matakin matsin lambar da muke daukawa kan Iran har sai Iran din ta yi watsi da irin manufofinta kan kasashen waje na rashin tunani wanda ke yin barazana ga Amurka da kawayenta. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau wato shekaru 400 da isar jirgin ruwa na farko Amurka dauke da bayi daga Afirka, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta yi tir da abin da ta kira matukar mugunta ta bautar da dan Adam a wani jawabin da ta yi jiya Laraba a majalisar dokokin kasar Ghana, inda ta gaya ma yan majalisar dokokin kasar ta yammacin Afirka cewa wanda ziyarar da ta kai ta canza ta da sauran yan tawagarta. A cewar rahoton da Stacy Knott ta hada daga birnin Accra, bayan da Pelosi, wacce ita ce shugabar majalisar wakilan Amurka ta farko mace, ta isa Ghana ranar Lahadi da tawagarta, wacce ta hada da 'yan kungiyar majalisar dokokin tarayyar Amurka baƙaƙen fata, da ita da sauran 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka ɗin sun ziyarci rukunin ginin Elmi Castle, inda suka dubi kofar bayan da ake wa lakabi da mashigar da ba a dawowa da ke ginin zangon bayi da ake kira Cape Castle da Turanci, inda duka biyun wuraren jibge bayi ne gabanin jigilarsu daure da sarkoki a jirgin ruwa zuwa wasu kasashe. Pelosi, wacce ta zauna gangadan Mai Okwai, kakakin majalisar wakilan Ghana, ita ce shugabar majalisar Amurka ta farko da ta taba yin jawabi ga majalisar wakilan Ghana, ta gaya ma 'yan majalisar Ghana cewa musabbabin ziyarar da ita da tawagarta suka kai shine amsa cewa abin da ya faru ya fi faru tare kuma da hangen gaba.
Our delegation has been humbled by what we have seen this week at Elmina Castle.
Pelosi ta ce tawagarmu ta sadu da abubuwan da ta gani a wannan satin a rukunin ginin Elmi Castle. Mun ga dakunan bayi inda ake ta gane azabar rashin imani ga dubban bayi a rukunin ginin Cape Castle. Mun tsaya gaban mashigar da ba a dawowa, inda miliyoyin mutane suka yi bankwana ta ƙarshe da Afirka gabanin a yi jigilarsu zuwa rayuwar bauta. Wato zuwan mu a nan ya yi matukar canza tunanin kowannen mu, ko da kuwa mutum ya taba zuwa nan.
To a gaida Ibrahim Kalma sai Garba da karanto labarai. To madalla, bari mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda gwamnonin kudu maso gabashin kasar suka sake jaddada aniyar inganta matakan tsaro da nufin magance fitintinu da kan addami sassan yankin da ma kasar baki daya. A cikin hirarsu da wakilinmu Alphonsus Okorigwe, Emmanuel Uzo mai magana da yawun gwamnan jihar Ebonyi injiniya Dave Umahi, wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin kudu maso gabas, ya bayyana muhimmancin kafa cibiyar tsaro a wannan yanki.
Everybody is aware of the security situation in the country, and every zone is making workable plans.
Yace kowanne sane da halin da tsaro ke ciki a kasar, kuma kowanne yanki na matukar shirin tsare al'ummarsa, ciki har da yankin kudu maso gabas. Saboda haka, abinda gwamnonin yankin suka yi shine su amince akan wani samfurin tsaro da cewa ya kamata a kafa rundunar tsaron dazuka, yayin da kowace jiha na iya kafa nata rundunar. Ba 'yan sanda bane, kuma ba za su rika yawo da makamai ba. Aikin su shine tattara bayanan sirri akan bata gari, za su kuma rika baiwa jami'an tsaro bayanai akan abubuwan da na iya tada zaune tsaye. Sun amince kuma da kafa cibiyar tsaro a Enugu da za ta rika karbar bayanai akan yanayin tsaro a jihohin yankin. Wannan lamarin da ya tada yabo daga wasu masu ruwa da tsakiya a yankin, ciki har da shugaban kungiyar matasan kabilar Igbo, Mazi Okechukwu Isi Guzoro.
We commend the Southeast governors on this speech based on their primary responsibilities to ensure they protect lives and properties.
Yace muna yaba gwamnonin kudu maso gabas bisa wannan matakin saboda alhaki yara taya akan su ne su tsare rayuka da dukiyoyi da kuma dakile wasu miyagun laifuka kamar garkuwa da mutane da kuma fashi da makami a duk fadin yankin. Ya kamata gwamnonin arewacin kasar da na kudu maso yamma da kuma na kudu maso kudu su kwaikwayin wannan. Idan kuwa sun yi hakan za su ƙara taimakawa ƙoƙarin gwamnatin tarayya wajen kawo ƙarshen rikice-rikicen da suka mamaye sassa daban-daban na ƙasar. A nasa ra'ayin kuma wani malamin jami'a Mr. Ugochukwu Obunnaya ya ce yana lalemar haban da wannan.
For me, it's a welcome development that is even long overdue. They are the chief security officers of their states. So they know how best to secure lives and property in their states.
Ina marhabin lale da wannan lamarin da ya kamata a ce an aiwatar da su tun da jimawa. Gwamnoni su ne shugabannin tsaro na jihohinsu, kuma sun san matakan da suka fi dacewa wajen kare rayuka da dukiyoyi a jihohinsu. Ina ganin wannan zai taimaka sosai wajen kare kowa, da masu gari da kuma mazauna. Banda wannan, waɗannan matakan za su ƙara ƙarfafa ƙoƙarin gwamnatin tarayya na shawo kan matsalar rashin tsaro, in ji Mr. Ugochukwu. Yayin da Dr. Celestine Wosu, wani mai fashin baki kan lamuran yau da kullum, ya ce,
I think there is no other place for the government to do that in order to secure their own end, because if they do not do so.
Ya ce, ina tunanin cewa ba laifi ba ne gwamnonin su yi hakan domin su kare al'ummominsu, saboda matuƙar ba su yi hakan ba za a ci gaba da samun aukuwar miyagun laifuka. Saboda haka, ɗaukar waɗannan matakan na da kyau, muddin za su yi komai bisa tanadin doka. A ranar Lahadin da ta gabata ne gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya suka gudanar da wani muhimmin taro a Enugu, babban birnin jihar Enugu, inda suka tattauna akan batun samar da tsaro mai dorewa a duk fadin yankin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Tuwa gaida Alfonso, yayin da ake ci gaba da raba mukaman siyasa a matakan jihohi da na tarayya, shugabannin al'umma na ci gaba da jan hankalin wakilansu dangane da bukatun talakawa. A cikin hirashi da sashen Hausa, sarkin Namaran Alhaji Isa Shehu ya bayyana abin da ya tsone wa al'umma su ido da kuma matakan da suke dauka na inganta rayuwarsu.
Akwai bukatunsu da yawa, amma bukatu masu muhimmanci musu shine abubuwa guda uku. Na ɗaya, maganan noma da kiwo. Su manoma ne kuma makiwiya ne, so da damuna su fi son su samu taki da malaman gona wadda za su zo su wayar musu da kai a samu amfani ta yi kyau. Na biyu, babban damuwan shine ilimi. Muna da matsala da su, ba su son su sa yara a makaranta, kuma ma especially mata ba su son su sa mata a makaranta. To tunda nazo dai nake ga musu, nace to dukkan wani cin gaba a duniya yanzu in ba da ilimi ba fa ba kanta. Saboda haka ku yi kokari ku zuba yara a makaranta, ku yi kokari ku biya kudin makarantar yara su samu su yi makaranta. Kada ku ganin zuba raguna da su shanu da su meye a gida, wannan kuna ganin wai arziki ne. Arziki ne, amma ba arzikin da zai tabbata bane. Amma in ka ɗauki yaro ko ta mace ka sa ta a makaranta, ka ilmantar da ita, to har abada ka buɗe mata hanyar duniyan ta, ka buɗe mishi hanyar duniyar shi, ka buɗe mishi hanyar arzikin sa kenan. Na uku shine kiwon lafiya. Yes, kiwon lafiya. Magana gaskiya, ba mu da asibiti a Namara. Dispensarin da muke da shi ma ya lalace, kuma yanzu local government ga yadda take, ba wani kudi ne ke shiga ba wanda ma za su kula da shi. So ya zamanta hatta mu community mu ne muke launchi mu tara kudi. Idan muka tara kudin nan, daga ciki ne za mu dauka a gyara dispensary da shi, daga ciki ne wani sai mu dauka dan saya magungunan da za a ajiye a asibiti saboda marasa lafiya idan suka zo su samu, daga cikin kudin ne idan iska ya kware primary school za mu yi gyare-gyare mu da shi. So haka muke yi mu rufa asirin mu a Namara. Because yanzu ita local government ba abin da take, state government ma ba abin da take mana. So in ba mu tashi muka taimake kanmu ba, wa dai zo yi mana?
A cikin bukatotin nan uku da ka bayyana al'ummar masarautar nan suke bukata, biyu abubuwa ne da sai gwamnati ta dauki nauyi, musamman mutum noma ko kana da kudin taki, in ba samar da taki ba bayan da zaka yi. To amma batun ilimin nan da ka tabo cewa ba a sa ƴaƴa, musamman ƴaƴa mata makarantar nan, wani abu ne da sai mutanen al'umma, ka riga ka fara daukar matakin karfafa mutanen al'umma nan su sa ƴaƴansu makaranta. Ya ne kake ganin za a iya ƙara buga ma wannan kusa har a samu cin gaba wannan masarauta?
Ko da yake muna kokarin mu, amma maganan gaskiya ce, ina ce musu cewa kun ga ko wani ne na wucewa yana jan machine ko mota, ilimin sa ne ya bashi. Dukkan wani cin gaban da sun ga ya zo saboda ilimi ne. Yau idan muka ce muna da damuwan kaza, ai mutum ne zai mana hanyar ya zo. Mutumin in bai makaranta ba za mu yi yaya mu samu? Babu. So mu muna kokari dai, ina kokarin gaya musu maganan sa yaran nan dai kar a yi wasa da shi, ko da yake suna kuka cewa ba kuɗi, amma da mu kafin iyayenmu yaya suka yi suka biya mana kuɗin makaranta, ai da kuɗin noman ne suka biya mana kuɗin makaranta. Yanzu abinda na ga wasunsu suna yi shi ne, in yaro ya yi girma sai su yi maganan aure, na ce musu ba maganan auren nan ne da ba. Ku je ku yi makaranta, idan kuka yi makaranta in Allah ya yarda aure za ta zo. Amma yaro karame ka ɗauki mata biyu uku, wai yana da mata, zai yaya je ya yi makaranta? Zai kula da matan ne ko zai je nema kuɗin makaranta ya tafi? So ina discouraging nasu maganan yawan aurace-auracen nan. So a dukuba da maganan makaranta, kuma maganan makaranta da muke fara ba wai wani ne zai zo yi maka ba. Da kokari abinda zaka noma ka yi kokari ka biya kuɗin makaranta wa yaron ka, shi ba wai ka sai wai dole sai gwamnati ta zo ta yi maka ba. Wannan ba ta yiwuwa.
Sarkin Namaran Alhaji Isa Shehu Wahirasu da murya Amurka. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, inda agogonmu a nan Washington ke cewa karfe 1:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka tauka hoyi ba.
Hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini, kuma sai muka duba hannu muka ga ya yi baki sosai, har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin, ciwo haka a buɗe.
Masu sauraron assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali. Alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin yayata faifan bidiyon cin zarafin wata mace da ɗan majalisa mai wakilta Adamawa ta Tsakiya ya yi, shirin domin iyali ya karbi bakuncin Dr. Hannatu Ayuba, likiciya a babban asibitin ƙasa da ke Abuja, da take zargin cewa an yi wa ɗanta kurma ɗan shekaru 6 fyaɗe da gasa mashi a ƙuba a makarantar kurame ta gwamnati da ke Kuje, Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta tarayya. Bayan gabatar da kashin farko na bayanin nata, kuma muka sami labarin cewa hukumomi sun kai ziyarar bazata makarantar, sai dai kawo yanzu ba mu samu wani ƙarin haske dangane da abin da ya biyo bayan wannan ziyara ba. Ga ci gaban bayanin da ta yi wa wakilinmu Madina Dauda.
Hannayen shi kuma nuna mana cewa a can ana ɗiban jini, kuma sai muka duba hannu muka ga ya yi baki sosai, har da wani tabo da bamu da dabe da ma ciwo a wurin, ciwo haka a buɗe. Muka yi ta mamaki yaya haka ya je gida, ya je cikin kayan akwati na kayan asibiti na first aid, sai ya ciro sirinji, ce gashi irin a can babba ake ɗiban jinin shi da shi ake zubawa a kop, a ba babban su a can,
a ja jinin jikin shi a zuba a kofi.
Eh, haka ya mana bayani, yace ana zubawa sai a mika wa babban, sai babban ya sha. Yanzu muna jin abun naka, muka kasa bacci daren nan, sai da safe muka tashi muka wuce makaranta, aka hada mu da
kuka je makarantar nasu.
Makarantar na, eh, saboda ya mana bayani ya nuna cewa kaman seniors in su ne, kaman manyan su ne a cikin hostel inda suke kwana. Sai muka ce to, tunda hakan ne bai mana maganan bayanin cewa akwai malami ba, ki to goma mu je wurin principal din mu gaya mishi, kila wasu yaran suna abubuwa da ba a sani ba. Da muka je muka gaya wa principal din tare da shi da iyaye biyu the vice principal da har shi mai duba su a hostel din da muke waje ya gaisa da mu lafiya muka gaisa yana magana muna shiga cikin office in principal ba mu masa bayanin haka sai principal din yace ya gode da wannan yadda muka gaya mishi wannan zai duba zai tabbatar ya duba yayi binciken nan da kyau yace dan Allah kada mu gaya ma police in an gaya ma police yayi nuna mana hoto a saman kanshi yace gashi fa wannan principal din da ne shine kafin shi ya karba hannun shi yace principal din nan fa an samu wani damuwa da principal din ne sai ya je kira police yaran nan suka haukace suka masa duka har ya suma shiga koma ya mutu motan shi ma suka babbata to da ya fada haka
shi principal din ke ba ku wannan labarin
eh sai tsoratar da mu sai muka tausaya mishi kuma don ya ce shi sauran shekara daya zai retire dan Allah kada mu kira mishi wani damuwa saboda haka shi zai duba hankali zai yi binciken nan a hankali kada mu kira police
ya sunan principal
Mr. Onoja sai muka ce to sai muka amince kuma da shi saboda muna masa kallon tun da shi ya dade da ya duba yaran nan zai san yadda zai biye da su wato deaf psychology ku ce bari mu bi a hankali sai mana sai roke mu sai ci dan Allah duk abun da za a yi mu yi amfani da PTA na makarantar wato kungiyar iyaye da malamai sai muka ce to a gaban mu kuma sai yana ta mai duba su a hostel din tsawa yana ta masa fada abu haka na faruwa baka taba fada mana baka taba gaya mana ba shi malam ya haya da kuma muka gaisa da shi a waje magana a gaban nan da ake fada ana tsawata mishi ana tambayi sai kuma yayi shiru bai ce eh ba bai ce a'a ba principal na ta masa fada so daga baya muka kada fa suna ta mana acting ne fa kina ta fada shi bai ce eh bai ci a cewa ana abubuwa a hostel din nan ba sai muka ce to bari mu ba su benefit of the doubt dai sai ya ba mu number PTA chairman sai muka buga wa PTA chairman muka shirya zamu haɗu da shi the next day washi gari sai muka haɗu da shi a can wurin family medicine a can national hospital inda ake duba Imran sai yayi mana bayani yace shi ma kai ke fama da yar shifa tana ta faman ciwon koda yanzu haka take kwanciya asibiti wani lokaci har wata daya haka shi da iyalin shi suke ta fama yace saboda makarantar nan ne toilets din su ba hayan su ba tsafta akwai damuwa a wannan makarantar wallahi suna ce a to dana da yazo na term daya ma ga abun da ya faru Allah ya kyauta yanzu ina tunanin sauran yaran kuma to ya suke fama kenan me suke gani kenan nace kai Mr. Vincent wato shi PTA chairman gaskiya kuma mu duba mu taimaka ma yaran nan saboda shi principal a ran da muke masa wannan karan ya mana complain cewa ai ko kudin abincin yaran nan a bashi ma ya karba domin mu san da aka mana bayani muna aje naira 100 don a sayi ma Imran shinkafa da miya stew kowane safe saboda abincin kalace na safe ba su samu wai sai wuraren karfe 11 to kaga yaron dake boarding da safe zai tashi da dan jin yunwa ba daman ka ci zaka bar yaro haka har karfe 11 to haka muke aje naira 100 kowane rana saboda a sayi mai shinkafa da miya sai kuma shi ya
wa kuke ba kudin sayan shinkafa da miya
akwai guardian din shi wata malaman su ita muke bawa da Allah ya taimaka ana sayan mishi abinci don kada ya zuna da yunwa
to ita lokacin da ake daukan Imran ko kuma ai irin wannan abin da shi a cikin wurin kwanan su ita tana ina
ita tana koyarwa amma ita gidanta na wajen makarantar ne kuma mun tambaye Imran me yasa bai gaya mata ba me yasa bai nuna mata ba sai ya ce wai ai in yi nuna mata za su kashe shi saboda haka shi bai taba mata bayani
a cikin makaranta kenan yana tsoro
eh yana tsoron gaya mata haka nuna mata bayanin ga abin da ake mishi to shi principal ma ya kara mana a PTA meeting ya kara nuna bacin ran shi akan yadda iyaye ba su biyan kudin sola saboda haka tunai tunanin to kada yaran nan fa suna zama cikin duhu kuma wato hakan ne suna zama cikin duhu mun siya ma Imran touchlight har hudu sai a ce ya bata haka muke siyan touchlight ko da yaushe to da ganin haka sai na ma PTA chairman bayani gaskiya PTA chairman fa dole mu tashi mu taimaki yaran nan mu duba mu gani nace gaskiya mun nemi taimako wurin saboda makarantar nan fa neman taimako ne ba wuta ga feeding ga kuma wannan abubuwan da ke faruwa a gaskiya sai ce gaskiya hakan ya kamata sai ya ce yanzu abin da zai faru zai shirya da secretary na PTA a duba a ga yadda za mu rubuta wasiƙoƙi zuwa ga ma'aikata kamar na su lafiya, su NDLEA, su primary health care, sai na nema numban shi executive director.
To kafin ku kai ga yin wasiƙu, baku je kun yi ƙaran wannan abun ba?
A'a, shi ya hana mu cewa kada mu je mu gaya ma police. Ai mun so bayan mun masa bayanin nan mu je police station na Kuje mu je mu ba da complaint. To yayi hidde ba mu tsoro haka, ya nuna mana cewa kada mu je ga police, shi yasa muka hakuri muka danna zuciyarmu. Ɗan uwa ma sun ta mana fada yaya haka abu zai faru ba mu je mun yi complaint ba.
Sai kuka dauki Imrana kuka kai shi asibiti kawai?
Eh, rana washe garin da yake mun kai shi asibiti, sai aka ci gaba aka duba shi, aka tabbatar cewa gashi fa duburan shi ma duk ja zir, gashi na a bude. Sai aka tabbai likitan suka duba suka ce gaskiya wannan yaron nan, ga yadda bayanin yaron nan yayi fada ga abubuwan nan, gaskiya yaron nan an luwadi da shi ne.
To da aka bincika cewa an yi da shi, sai aka yaya a cikin asibiti, kun an aje shi a asibiti ne, an masa aiki ne, mai aka yi?
A'a, daga farko Imran baya bacci da kyau a gida, da ya dawo sai ci dan Allah duka a zo a kwana daki daya da shi, sai ya ce kada kashe wuta da dare, ya ta kuka kukan dare da firgici, ko kafanka ko zani ne ya taba shi, sai ya tashi da gudu, sai kusan buga kanshi a bango, sai ka kama shi. Da mu haka muka ta fama da shi, da wannan abun bayanin nan ya fito, sai muka ƙara ganewa. Okay, wato yaron nan fa akwai abun da ya gani ne da ya ja haka, sai aka mana bayani cewa dole ne a taimaka mishi. To ta hakan muka hada da wannan, don an babba mu magunguna mu dinga bashi. To da zamu mu so mu ganshi mu kai shi a masa aiki da wuri, amma sai aka mana bayani saboda ya samu post traumatic stress disorder, wato kaman yawa, so mu ji da bashi lafiyan wannan tukunna, saboda ina za a iya duba yaro a yi masa aiki a wannan halin. Dole ne sai an tattara shi wuri daya,
hankalin shi ya dawo jikin shi,
hankali ya samu sauki. To hakan, amma yayi ta zaman ruwan gishiri, an ta mana bayanin an ta bashi antibiotics duka, har aiki hakorin shi ma an yi masa, saboda an ashe bugashin da aka yi ta yin nan da bai cin abinci, a ta bashi paracetamol. Likita suka ce ba damuwa, mu ta bashi paracetamol zazzabi da yamma, da na gaji na bashi wani antibiotics yana sha. Bayan kwana uku muka jin ga likitan hakori, sai gashi an ga iwa ya taru a saman kashin nan, san da aka cire hakori don ya ji dadin warkewa.
To lokaci ya kwace mana sabili da haka, zamu dasa aya a nan, sai mako mai zuwa ku ji inda aka kwana kan wannan batu. Kafin nan, a madadin Dr. Hannatu Ayuba, mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati ta Kurame da ke Kuje, Abuja, da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi mana hira da ita, sai kuma Chibahiro Dododo da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya.
Haka to madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaicen, an yi matukar bugawa a muhawarar daren jiya Laraba tsakanin tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden da sauran masu neman tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat akan batutuwan kiwon lafiya da shigowar baki da matsalar aikata manyan laifuka da kuma batun bambancin jinsi, a yayin da masu kalubalantar shi Biden din ke kokarin tunkuɗe shi daga matsayinsa na dan takarar wato shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat da ake ganin zai buga da shugaba Donald Trump. A wani al'amarin da ba a saba gani ba, Amurka ta kakaba ta kunkumi kan babban jami'in diplomasiyyar wata kasar waje. Wannan san ba abin da aka saba gani ba ne, a cewar wani babban jami'in gwamnatin Amurka, yayin tattaunawa kan matakin da Amurka ta dauka kan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif.
To a gaishe ka, masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan, sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Lokacin da za ku ji hirar da abokin aikinmu Abdulaziz Adli Turoyi da waɗansu matasa da suka halarci shirin tada tsimin matasa da Amurka ke gudanarwa kowace shekara da ake kira Yari a takaice. Sai kuma shirin na ƙasa na Sulaiman Muni Barma da ke yayata gudunmuwa da masu fama da wata lalura ke badawa a tsakanin al'umma. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da Malam Sidi da kuma injiniyanmu na yau alheri ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
Afrique.